نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أستقل الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وجه yau uku ga watan Jumadal Ula shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 5 ga watan 11 shekara 2024 shekara miladiya. Yan uwa, za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na littafin Sifatus Salah na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Ajiya mun fara karatu ne a cikin fasali na uku, al-faslul na hudu, faslul rabi, wanda yake mana bayani game da fadlus salati wa fawaiduha, falalar sallah da kuma fa'idodinta. Yanzu malamin ya kawo mana falalar sallah kadan daga cikin falalar sallah, ya kuma tsallaka ya shiga cikin fa'idoji da sallah take kunshe da su. Mun karanta guda daya, shine sallah nutsuwa ce a zuciya, kwanciyar rai ce, da kuma daɗaɗa zuciya. Yau kuma za mu tashi na biyu insha Allah ta'ala. Malai ya ce annaha tanha 'anil fahsha'i wal munkar idza sallaha al insanu 'ala al wajhi alladhi umira bihi. Malai ce daga cikin fa'idodin sallah na biyu ita ce annaha, ita sallah, tanha 'anil fahsha'i, tana hana ma'abocinta wanda yake yinta, 'anil fahsha'i, game da aikata duk wani abin da yake na alfahsha'i, wal munkar, da duk abin da yake abinki. Malai ce idza sallaha al insanu, idan mutum ya sallaci ita sallar, alal wajhi alladhi umira bihi, abisa fuskar da aka umarce shi yayi ta. Wannan shine sharadi. Lalle ƴan uwa, sallah babban makami ne, sallah babban abin da mutum ya kamata ya rika ne wajen ya sanya shamaki tsakaninsa da dukkan wani abinki. Ko shakka babu, Allah subhanahu wataala yadda ya faɗa abin nan haka yake, as-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Lalle sallah tana hana ɗan adam, tana hana ma'abucinta gaba da alfasha da munkari. To amma meye dalilin da yasa yanzu da yawa daga cikin musallolin ba sa namu alfasha da munkari? Saboda matsalar guda ɗaya ce, shine ba ma yinta yadda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce mu yi ta. Kakkaraba ɗaya biyu ɗan uwa, wannan shine kawai matsalar. Amma yanzu da za mu dawo mu yi sallah mu kiyaye ta, almuwadhabatu alaiha, kamar yadda malamai suke faɗa, dimantarta, yinta yadda annabi ya koyar, da kiyaye rukunanta da shar'anta da lokacinta, da mai da zuciyarka da hankalinka gaba ɗaya ka tsokan zuwa ga Allah subhanahu wataala lokacin da kake yi, wallahi ko shakka babu sai kaga canji a cikin rayuwarka. Malamai suka ce duk mutumin da ya dimanci sallah yake yinta yadda annabi ya koyar, ko yana so ko baya so, wallahi sai ya daina abubuwan da yake yi dan fadar Allah ce subhanahu wataala. Shi yasa Malam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri alayhi rahmatullah, lokacin da ya karanta ayar da Allah madaukakin sarki yake bayani game da kissar Annabi Shu'aib alayhi salam, mutanen Annabi Shu'aib suka ce masa, qalu ya Shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Suka ce masa, ya Shu'aib, shin sallolin da kake yi ne suka umarce ka da mu mu daina bautatawa abubuwan da iyayenmu suke bautatawa? Sallaka ce ta umarce ka da ka gaya mana haka? Aw an naf'ala fi amwalina ma nasha, ko kuma sallata ka ce ta umarce ka da mu daina aikata abin da muka ga dama a cikin zuciyarmu, a cikin dukiyar mu dukiyar mu ce mu muka tara ta amma kai zaka kawo mana sharadin kashe ta kamar yadda duk musulmi yana da sharadin da Allah maka kan sarki ya bashi wajen tafiye da dukiyar sa to suke tumarsa haka to shi ne sai Malam Safiyan ibn Sa'id al-Sauri da ya faɗi wannan ayar sai ya ce wallahi wallahi tanhahu wa ta'muruhu wa tanhahu yace eh wallahi da gaske ne sallarsa ce ta umarce shi take hana shi ma'ana da gaske ne in dai zakai sallar sai ta umarce ka ce ta hana ka duk abin da kake na rashin kyautawa in dai mutum zai dimanci sallah yadda ya kamata to insha Allah ta'ala mutum zai rage mafi yawan abin da yake mara kyau zai tafi sannan zai ga kullun zuciyarsa ƙara garan bawul take kusa take ga Allah madaukakin sarki dan babu zikiri babu ambatan Allah babu ibada duka da take sallah ɗan uwa ita kuma ka'idar ibada idan kana yinta jawo ka take yi matso ka take kusa da Allah subhanahu wataala wannan shine ka'idar ba wai sallah kadai ba duk wacce ibada in kana yinta yadda ya kamata to tana ƙara kusanto da kai ne zuwa ga mahaliccinka to kaga ɗan uwa babu ibada da take sallah cikin ibadu gaba to me ya kamata ya matso da kai dab da Allah madaukakin sarki ita ce sallah to amma mu duba muga muna ta sallah abubuwan baya canzawa to wannan shine sirrin yin uwa shi yasa akwai hadisin da malam ibnu kafir ya kawo su da ruwayoyi masu yawa daga ciki yana cewa mallam tanhanhu salatuhu anil fahsha'i wal munkar falam taziduhu illa bu'dan wanda duk sallarsa bata hana shi alfasha da munkari ba to babu abinda wannan sallar zata kara masa sai nisa tsakaninsa da Allah madaukakin sarki wannan hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne bai inganta malam ibnu kafirin ya kawo su da yawa da ruwayoyi masu yawa a cikin tafsirinsa amma dai ruwaya ce bata inganta ba amma dai fadin Allah subhanahu wataala da yace utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala sai yace innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar wannan ya ishe ko shakka babu sallah tana hana alfasha da munkari wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman fa'ida da zaka samu a cikin sallah shine mutum ya daina alfasha ya daina munkari dan abin da yake kai mutum wuta kenan alfasha da munkari su ne idan aka tara su aka auna su am aunin mutum sai su rinjayi aikin alkhairin da sai akai mutum wuta to sallah ce take hana wannan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko kiyaye sallah malai ce qala Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce innas salata lallai ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hani game da alfasha da kuma munkari sai malai ya ce wadhalika lima yahsilu lil qalbi bis salati min inabatin ila Allah hakan ko ya faru ne sallah zata hana ka alfasha da munkari lima yahsilu lil qalbi saboda abin da yake faruwa ga zuciya bis salati da ita sallar idan mutun yana kiyaye ta min inabatin ila Allah ta yadda zata komar da mutum shine ina ba juyar da mutum ta mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kiyaye sallah zai tattara kulliyar mutum ya komar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wa hudurin bayna yadayhi to kuma yadda sallah zata sa mutum ya rinka halatto tsayawarsa a gaban Allah madaukakin sarki duk lokacin da yake tsaye a gaban Allah madaukakin sarki wa quwwatin fil iman da kuma yadda sallah take ƙara ƙarfi a cikin imanin mutum kullum mutum yana kiyaye sallah imaninsa ƙarfi yake ƙare wastinaratin fil qalb da kuma yadda sallah take ƙara haskaka zuciya zuciya take ƙara yin haske sanadiyar kiyaye sallah wasalahin fil ahwali da kuma gyaruwar dabi'u da halaye duk wannan aikin sallah ne yan uwa in mutum zai kiyaye sallah duk zai samu dan abubuwan da malai lissafa sai malai ce fala yazalu ta'amu zalika fi qalbihi dan danan waɗannan abubuwan da muka ambata ba zai gushe ba a cikin zuciyarsa shiwa shine kiyaye sallah kiyaye wa kullama hamma bimunkari duk lokacin da yayi yunkura yayi niyyar aikata wani munkari ko alfasha aw fahsha ko alfasha tadhakkara tilka sila bainahu wa bain rabbi sai ya tuno wannan kyakkyawar alaka wannan kyakkyawan dangantakar tsakaninsa da ubangijinsa mahaliccinsa idan ya tuno wannan fata'ada an zalika sai ya nisanta daga wannan mummunan abu to kaji sirri ke duk lokacin da sallah ta zauna a zuciyar mutum za ta yi haske imaninsa zai yi ƙarfi zai samu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan abubuwan su za su taru sai su rinka taimaka masa wajen nesanta shi daga duk abin da yake saban Allah idan mutum ya ne saban Allah sai ya rinka tuno kusancinsa da Allah madaukakin sarki sai ya rinka tuno kusancinsa da yadda yake kokarin neman kusanci da Allah madaukakin sarki wannan abin da zai kuma nesanta shi daga Allah madaukakin sarki sai ya bari saboda ka shedan baya saurin samun riba akan mutumin da yake kiyaye sallah. Abu na uku ɗan uwa, annaha ita sallah daga cikin fa'idodinta a'unul lil insani ala umuri dinihi wa dunyahu. Ita sallah taimakawa dan adam take, tana taimakawa mutum ala umuri dinihi akan al'amuran addinin sa wa dunyahu da kuma al'amuran duniyarka. Ma'ana dan uwa idan ka fahimci wannan shine ita sallah idan mutum yana kiyaye ta tana taimaka maka wajen al'amuran addininka da kuma al'amuran duniyarka, ka samu ci gaba, ka samu haɓakar su. Allah ya kiyaye ta daga gare su. Yin sallah yana jawo mala yace qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wasta'inu bis-sabri was-sala. Allah madaukakin sarki yace ku nemi taimako. Sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wasu abubuwa guda biyu, yace bis-sabri da hakuri, was-sala da kuma sallah. Kaga waɗannan abubuwa guda biyu sune jigon samun nasara a rayuwa, ka kiyaye su, hakuri da kuma kiyaye sallah. To duk abin da ka tinkara Allah zai taimake ka a cikin sa insha Allah ta'ala. Duk wanda kaga ya kai inda ya kai, duk wanda kaga ya samu abin da ya samu, duk wanda kaga ya daukaka daukakar da ya daukaka akan ta, yayi hakuri akan ta. Wannan ina jam'in abin gaba daya da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba gaba daya. Idan kaga ya kai zuwa ga wani abu to yayi hakuri. Amma shi mumini shine zai kara da sallah da wasu abubuwan wanda shi arne bai san su ba. Amma hakuri jigo ne a cikin cirin nasara musamman a rayuwa. Dole ne ko musulmi ne mutum ko ba musulmi bane, in kaga ya samu wani abu wallahi yayi hakuri ne. Dan mutumin da bashi da hakuri babu abin da yake samu a rayuwarsa. In nace hakuri yana da fadi ɗan uwa. Hakuri abu ne mai fadi, dan duk mutumin da ka ganshi a wuta wallahi ya kwarashin hakuri ne ya kai shi. Duk mutumin da ka ganshi a cikin wuta wallahi rashin hakuri ne ya kai shi. Me yasa nace haka? Saboda ya kasa hakuri ne kada ya saba Allah. Ba haka bane? Idan da yayi hakuri bai saba Allah ba zai tsinci kansa ba a cikin wutar jahannam. Shi yasa malami suka ce mafi girman nau'in hakuri shine mutum yayi hakuri wajen kada ya saba Allah. Babu hakurin da yake wannan. Hakuri akan kayyo Allah madaukakin sarki biyayya, wannan hakuri ne. Hakuri akan abinda mutane zasu yi maka na cutarwa, wannan shi ma hakuri ne. Amma duk waɗannan nau'i na hakuri ba su kai hakuri kada ka saba Allah. Hakuri akan rashin saban Allah kuma ka kwatanta aka gani. Wanne ne fi maka wahala? Da yawa zaka ga muna yin kokari duk abinda Allah madaukakin sarki yace mu dan baka shi. Mu danna zuciyarmu mu bi Allah madaukakin sarki wajen umarni, imtisal, wajen mu imtisalin abinda Allah madaukakin sarki yace mu. Hakanan da yawa zaka ga wani cutarwa mutane yana hakuri ya jure ta. Amma abin da yake mana wahala shine kasa hakuri wajen saban Allah madaukakin sarki da wahala wannan. Da wahala. Shine mafi girma na nau'in hakuri. In mutum zai iya kiyaye shi to ya rabuta duniyarsa da lahirarsa. To duk mutumin da ya hada hakuri ya kuma kiyaye sallah matsayin ka na musulmi, to wannan ka dauki wata hanya ta cin nasara a cikin rayuwarka insha Allah ta'ala. Malai ya ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya kasance idza hazabahu amrun, idan al'amari ya dame shi, idan al'amari ya dame annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, sallah abinda yake zuwa ya fita daga cikin wannan damuwar shine sai ya je ya sallah. Wannan hadisin akhrajahu Abu Dawud fi kitabi salati babu waqti qiyam an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-layl. Malik Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafin sallah. Ai idza ahammahu amrun, abinda yake nufi idza hazabu ai ahammahu, idan abi ya dama annabi, abi ya masa kunci da bakin ciki, to annabi sai ya je sallah. Kamar yadda na faɗa jiya, shiga cikin sallah shine abinda yake fitar da annabi daga cikin kunci sallallahu alaihi wasallam. Abu nahudi ɗan uwa, malai ce ma rattaballahu alaiha min al-ajri al-azimi wal khair al-kathiri, abinda Allah madaukakin sarki ya jeranta a cikin ita sallah din, min al-ajri al-azimi, daga lada mai yawa, wal khair al-kathiri, da kuma al-khair mai yawa. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad, salloli guda biyar Allah madaukakin sarki ya farlanta su, ya wajabta su akan bayi. Faman jaa bihinna, wanda duk yazo da waɗannan salloli guda biyar, لم يضيع منهن شيئا bai tozarta wani abu daga cikin sallolin nan guda biyar ba yayi su yadda ya kamata istighfafan bi haqqihinna bai kuma kaskantar da ko ya wulakantar da haƙin sallolin ba yayi su yadda ya kamata sai annabi ya ce kana lahu indallahi ahadun to yana da wani alƙawari na musamman a wajen ubangiji madaukakin sarki ayyudkhilahu aljannata Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna eh shine da gayar je ko shine babban abin da kowa yake bukata shiga aljanna to kiyaye sallah da rashin tozarta haƙin sallah da bata haƙinta wannan dalili ne da zai sa ka cancanci shiga cikin alƙawarin Allah ka shiga aljanna wannan hadisi yan uwa akhrajahu abu dawud fi kitabil witri babu fi man lam yutir imam an-nasa'i ya fitar da shi shi ma ne kitabus salah babu al-muhafazati ala salawatil khams ibn majah shi ma ya fitar da shi fi kitabi iqamati salawah salawati باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ليتي النفس إرادة أمن سيسأر تبتأ أغريشي الصلاة نور للي صلى حسكيتي يعني سي ما ليتي أبن ديكيني في ده حسكي نورا في القلب إتسلى إذا كان أنت حسكيتي أتكين زوتيرك الله زي حسكك زوتيرك إتا والوجه سنن حسكيتي أفسكرك الله ما أكوين سركي زي حسكك فسكرك رسالة والقبر sannan har yanzu sallah haske ce a cikin kabarinka za ta zo ta kamar yadda hadisi ta bata za ta ɗebe maka kewa tana cikin ayyukan alkhairi da za su ɗebe maka kewa a cikin kabarinka wal hashr sannan kuma sallah haske ce a lokacin da Allah zai tashi kiyamarsa to kaga duk ko ina sallah tana binka kenan tun daga duniyarka za ta shiga zuciyarka fuskarka kabarinka ranar lahir duk za ta bi ka ta taimake ka a kai وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما وأن هذه سماء عبد الله بن عمر ألا كان مسير داير ويتوشي يتي أجاق النبس إرادة أمن سيسأر تبتع قريشي وترانا النبي أنبت سلا فقال سيتي من حافظ عليها واندع يكيا يسلا كانت له نورا سلا تكسنتي حسكي أقريشي akwai bambancin hafaza da hafiza hafiza hafaza akwai bambanci wai malaman larabci suna cewa ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadatu fil ma'ana duk inda kaga an yi ƙari akan ginin kalma to dalili ne da yake nuna cewa akwai ƙarin ma'ana a ciki hafiza hafaza kaga wannan harafi guda uku ne wannan kuma sai zama hudu ba haka bane haqun fa'un dhai kaga guda uku kenan wannan kuma ha faza guda hudu ne to abin da yake nufi man hafaza wanda ya dage wajen kiyaye ta karfin ma'anar ya fuka ce man hafiza alaiha ina fata an fahimta kaga kiyaye sallah so ake ka kiyaye ta da gaske daga lafazin zaka fahimta ka kiyaye ta da gaske wanda ya kiyaye sallah kanat lahu nuran ita sallah zata kasance haske a gare shi wa burhanan za ta kasance garkuwa a gare shi tsakaninsa da azabar Allah madaukakin sarki wa najatan yawm alqiyamati sallah za ta kasance masa tsira daga kubuta ranar tashin alqiyama wa man lam yuhafiz alaiha wanda ko bai kiyaye sallah ba lam yakul lahu nuran sallah ba za ta kasance haske a gare shi ba wala burhanun ba za ta kasance garkuwa a gare shi ba wala najatun ba za ta kasance tsira da kubuta a gare shi ba wa kana yawm alqiyamati sannan shi wanda ya tozartar da sallah baya kiyaye ta zai kasance ranar tashin alkiyama ma qaruna tare da qaruna wa fir'auna da fir'auna wa hamana da hamana wa ubay ibn khalaf da ubay dan khalaf kaga taron tsiya ke eh akwai matsala a cikin kana tare da waɗannan abubuwa akwai matsala eh wa qaruna wa fir'auna wa hamana wani mai tafsirin kasuwa ce shegu uku kenan to a ce duk kana ta mutum yana tare da surayen tashin alkiyama Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to kaga rashin kiyaye sallah mutum zai tsinci kansa a cikin su wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi bi isnadin jayyid hadisi ne na Abdullahi dan Amr dan As kamar da muka ambata قال يتفمن حفظ على هذه الصلوات wanda ya kiyaye waɗannan salloli wa addaha ala alwajhi almashru'i ya kuma bada sallolin yayi su a bisa fuskar da aka shar'anta masa kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan min alqiyama ita sallah ta kasance masa haske da garkuwa da kuma kubuta ranar tashin alqiyama yan uwa fa'ida ta biyar daga cikin fa'idojin sallah annaha kaffaratun li sagha'iri dhunubi wa tathhirun min alkhataya ita sallah kaffaratun kaffara ce kankara ce li sagha'iri dhunubi game da kananan zunubai ita yin sallah kadai kai sallah kankare maka zunubanka ake ba wai lada kadai ake baka ba yan uwa idan kai sallah kawai ka kiyaye ta duk wasu irin yan kananan zunubanka wanda ba ma rabo da su sune allamam in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum aka Allah madaukakin sarki ya fada allamam sune yan kananan zunubai waɗanda mutum baya iya kauce musu to irin waɗannan sun fiwa mutum illa akwai wanda zaka samu shi a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi da wahala manya-manyan zunubai da wahala baya zake musu baya zake musu illa najana Allah ya kubutar da shi amma kananan zunubai wallahi da wahala kallo kadai ya ishe ka magana kadai ya ishe ka ba haka bane kullum waɗannan abubuwan za a ga muna yin su to sai Allah madaukakin sarki mai ta goma shi akwai abubuwan kawai da haka kawai automatically suke kankare kananan zanuban ka duba falalata Allah madaukakin sarki baka sani ba Allah madaukakin sarki yana ta kankare maka su daga ciki akwai me akwai yin aiki nagari akwai sallah Allah madaukakin sarki yace aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli sai yace me innal hasanat yudhhibun as-sayyi'at lallai alhasanat kyawawan ayyuka da kake yi daga cikin mafi kyawun aiki da kake ba sallah tana ciki ba tana ciki sai Allah ya ce yuzhibuna sayyi'ati suna tafiyar da kananan zunubai kawai kyawawan aiki ka kasance mai kyakkyawan aiki to suna cinye suna hadidiye kananan zunubanka idan akwai wani abin da yake hadidiye zunubai yan uwa to shine kyawawan aiki wannan shine abin da muka sani addinin musulunci shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sallah tana ciki yan uwa wa tathhiru min alkhataya sannan kuma sallah tana tsarkake mutun daga kurakuransa fa an abi hurayra radiyallahu anhu malaci an karbo daga sahabi abu hurayra Allah ya kara masa yarda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa ara'aytum ku bani labari law anna naharan bi babi ahadikum yanzu da a ce akwai wani korama akwai wani dan karamin kogi a kofar gidan ɗaya daga cikin ku wanda da ya fito zai kalli kogin nan yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin wanda kullun wannan mutumin zai fito daga gidansa ya shiga wannan kogin ya wanka sau biyar kullun ya sa wa kansa saboda ba wani wahala ga shiga kogi da ya fito zai fada ya wanke jikinsa shikenan ya fita sau biyar kullun yake wanka hal yabqa min dardihi shay'un annabi ya ce shin za a samu wani abu na datti ko azanta a jikinsa kullum ke wanka sau biyar ka ko kwado sai haka to a ce kullum mutum zai wanka sau biyar za a samu annabi ce za a samu raguwar datti ko kazanta a jikinsa kalu sai sabai suka ce la yabqa min darnihi shay'un ai babu abin da za a samu na datti a jikinsa ya rasulullah kala sai annabi ce fa zalika mithlu salawatil khamsi yamhu Allahu bihinna al-khataya to haka waɗannan salloli guda biyar suke kankare suke share zunubai da kurakuran da muke yi yan uwa ku ji fallan Allah madaukakin sarki ma'ana yanzu idan ka zo kai sallar asubahi abinda kai daga sallar isha'i zuwa yanzu kananan zunubi duk Allah zai tattara sai ya yafe maka daga yanzu idan muke sallar azhar daga safe zuwa azhar dan abubuwan da mutum yake kananan zunubai duk Allah madaukakin sarki zai tattara su sai a goge maka haka ake yi yan uwa ka duba fallata Allah madaukakin sarki wallahi yan uwa Allah yana son eh kuma lallai idan ka kalla ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi da yi muku azaba in dai kun gode wa Allah kun yi imani in ka kalla sai ga abin haka ne duk wata hanya da zamu shiga aljanna wallahi Allah ya buɗa mana ita ka kalla kai sallah yadda Allah madaukakin sarki ya ce ayi kananan zunubanka ka danyi kaza ka je ka zauna ka danyi magana da bata kamata ba amma ban da cin nama ba a gafarta mutun shi sai wanda ka ci nama sai a gafarta maka amma dai magana wacce bata kamata ba ka danyi kallon da bata kamata ba ka danyi kaza to idan ka zo kai sallah azhari sai a tattara sai a gafarta maka haka al'abarin yake yan uwa Allah mun gode maka wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gareshi yace as-salawatu al-khamsu wal-jum'atu ila jum'ati kaffaratu lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir annabi yace as-salawatu al-khamsu salloli guda biyar dukkaninsu wal-jum'atu ila al-jum'ati da sallar juma'a zuwa wata juma'an sati kenan kaffaratu lima bainahunna sai annabi yace suna kankare lima bainahunna ga abin da ke tsakaninsu idan kai sallar juma'a zuwa wata sallar juma'a sai kai wanka ka tawo masallaci kai sallar juma'a tare da limami to abin da kai daga wannan juma'a zuwa ɗaya da ta wuce da an gafarta maka dan kuwa ku kalla wannan da sati kenan sannan kuma sai na kullun kullun shine daga azhar zuwa al'asar daga al'asar zuwa magriba haka shi ma za a yi ta rotating har ka bar duniya haka Allah madaukakin sarki yake maka amma da sharadi sai Allah madaukakin sarki yace malam tughshal kaba'ir matakar mutum bai zakkewa manyan zunubai ba shine sharadin idan mutum ya zakkewa zunubai to sai ka tuba an fahimta idan ka zakkewa manyan zunubai to ka'idar wannan kafara wannan kankare zunubin to kai yanzu an yi disqualifying ɗinka yayin sai ka je ka istighfar da zai kankare maka ba kyakkyawan aikin ka shine abin da na gaya muku shi babban zunubi kawai ma ka kaurace masa ga dena yinsa shi kansa yana sa akan kare maka kananan zunubanka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum idan za ku nisanci manya-manya abinda muka hana ku daga gare su sune manya-manya zunubai sai Allah ya ce nukaffiru ankum mu kuma sai mu kankare muku sayi'atikum kananan zunuban da kuke yi haka abin yake wallahi irin waɗannan na soshi ɗan uwa akwai daɗi akwai raja'i a cikinsu akwai sare kowa sai ya ji insha Allah ta'ala duka akwai sare za mu samu rahamar Allah madaukakin sarki in Allah ya yarda wannan hadisi ɗan uwa Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu tahara babu salawatul khams wal jum'at ila al jum'a fa hadhihi salawatul khams ma la yace waɗannan salloli guda biyar taghsilu dhunuba liman salla ghasalan suna wanke zunubai ga wanda ya sallace su wankewa fa yakunu naqiyan biha min adh-dhunubi sai ya kasance ya fito tsaf daga waɗancan zunubai da ya zakewa ya aikata fa'ida ta shida ma yahsilu fi salati al-jama'ati min ijtima'il muslimina 'alayha fi makanin wahid fa'idar da musulmi suke samu abinda musulmi suke samu fi salati al-jama'ati na zuwa su tattara a masallaci su yi sallah a cikin jama'a tare min ijtima'il muslimina fiha ta yadda musulmi suke tattaruwa a cikin ita sallar idan za a yi alaiha fi makanin wahidin a wani guri guda ɗaya shi kansa wannan fa'ida ne tattaruwar da muke yi ba ƙaramin fa'ida ba ne wato fa'idar tattaruwar musulmi su yi sallah a waje guda ba fa'ida ce ta lahira kaɗai ba ƴan uwa har a duniyance a masallaci za ka saba da wani wanda zai maka amfani da Allah ya daɗe kasarsa ba ka manta da shi ba haka bane da baka taba sanin sa ba amma a masallaci za ku saba a masallaci ake sabo a masallaci mutane suke sanin juna galibi don wani zaka ga shi in ya fita tun safe sai dare yake dawo wani bai iya zuwa zauna a majalisi a rinka hira da shi ba haka bane amma in sallaci zai ina zai fito masallaci a zauna to anan za a ganshi a tattauna a san juna idan wani abu na alkhairi ya same ka ƴan uwan da kuke tare da su a masallaci ya so su taya kamar na idan wani abu ne na shari'a sai mai ka zo su da ka jaje in wani abu kai dauki ne suka maka dauki wannan shine musulunci duk ɗaya daga cikin amfani na duniya da za a samu ke malai ce wa husulul ta'arif ana ake samu at-ta'aruf shine sanin juna kai ka sani ni na san ka haka ana ake sanin masallaci ana ake sanin mutane a masallaci shi yasa galibi duk wanda ba a ganin sa a jami'i kamar yadda na faɗa a wancan karin wanda ba a ganin sa a cikin jami'i ba a san shi a masallaci ba lalle wannan ya kamata mutane su masa maki ai maki din sa saboda baya sallah kenan kwata-kwata ba a ganin sa a kowanne masallaci a unguwa kaga wannan da matsala wata'aluf bainahum da kuma sanayya da kokarin shiga jikin juna shine at-ta'aluf tsakanin su wata'alimul jahil sannan har yanzu kuma sallar jami'i tana sanyawa a sanar da wanda bai sani ba galibi sallar jam'i mutun zai koyi su abubuwa zai ga wani abin da yake na kuskure ya gyara wani lokaci za a yi abin da ba daidai ba limami dan yi fadakarwa ya karu wa tanbihil ghafil da kuma fadakarwa ga wanda yake ya gafala wa izharu sha'airil islamiyya da kuma bayyana da sha'ira ta musulunci abin da yake nuna cewa lalle akwai addinin musulunci shine duk wanda ya zo wuce ya gama a tattare mu 300 ko mu 500 ko mu 1000 ko mu 2000 kaza muna yin wata ibada lalle zai san wannan addini ne mai tsari har yanzu ɗaya daga cikin abin da wanda ba musulmi ba suke jinjina musulunci da shi shine sallah sallah tana burge su su ga ana abin nan a tare gaba daya a taso a tare a tashi a tare wani baya wuce wani da jagoran ya tashi ya ce Allahu akbar sai ga sama da mutum 1000 ko kalli harami yadda ake sai ga kowa ya tashi yuhu haka kai sai ka ci hada baki akai to sallah kenan sallah kenan wannan yana haifar da sha'ira duk wanda ba musulmi ba zai gane lalle addinin musulunci addini ne na gaske kuma mai tsari wa ghayriha min al masalih mala yace da wani waɗannan daga cikin masalahohi al azima masu girma da sallah ta kunsa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa za mu dakata anan insha Allah ta'ala idan Allah kai musalti mai zuwa sai mu tashi ana 7 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi